aka kawo labarin kamar ya ce hazihi yahudu tu'azzabu fi quburiha, ya zo kenan musu wannan tu'azzabu fi quburiha jumlar na'ati ne ga yahudu, ja'ati ne ga yahudu min dauke yahudu cewa kamar a matsayin nikira ne, amma suka ce ai ba gaba ɗaya ba nikira bane, ai alami ne, suna ne na wasu mutane muayyane, shi yasa alami ne ba nikira ba, shi yasa a sannan ya zama kenan jumla to azabu fi quburiha hali ce kenan, yawancin da jumla an ta zo bayan ma'arifa ta zama hali. To
wa qala nazaru
nawi yace a tasa ruwaya
mara da shi ko ko na ummi kana
ya kaba daga annabi sallallahu alaihi wasallam
nawo Allah nawo haibu amma sun yi kubata ala anda sallu bin khalid bin asid bin al-haj anda sanya shi nabi sallallahu alaihi wasallam
ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wa hawa yata awazin azalil qabr
al-hali yana neman tsari daga azabar kamari, wanda wannan koyarwa ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga al'umma dan al'umma su koyi da shi su ringa neman tsari daga azabar kabari, shi yasa neman tsari daga azabar kabari yana cikin abu guda hudu da ake neman duk wanda ya sallaye ya nemi tsari daga gare su, ɗaya dai azabul kabari, ɗaya su'il masir, ɗaya fitnatul mahaya wal mamati, na hudun shine azabu jahannama, wanda akwai daga malamai wanda suka ce ma ai yin haka a tahiyar karshe a nemi tsari daga wannan abu guda hudun lalle ne farin wajibi ne, amma dai zancen da mafi yawan malamai suke kai shine cewa a haka din mustahabi ne ko sunna, manzo Allah dai akwai hadisi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da ya fito fili ya faɗa cewa a nemi tsari daga waɗannan abubuwa guda hudun a sallah.
Na musulmi bin Ibrahima da suna Aisha mu da suna Yahya an abi salamata an abi wurin rasulullahi.